na tiang mama na mi fani daya zauna lafiya wata mai ban kashiya zauna lafiya rabin jiki na mama uwa daya Allah sarki uwa mai dauke damuwa in bace ba lafiya rashin uwa wasu ke rasa shashin jiki gaba daya.